watani yazo da shi shi ke samu uluwi ko nuzuri to wa hawa min ad-din bila tardadi wa dalabul uluwi sunnah wannan al'umma muhammadiya yana cikin abin da Allah yake bance ta da shi cewa an bata isnadi wanda al'ummun da suka gabata ba su da isnadi ba su da isnadi in ma an sami isnadin gare su to baya kaiwa inda yake an samu ma gaba ɗaya sai zan bai kai ba amma wannan al'umma muhammadiya yana cikin baiwar da Allah ya mata cewa an bata isnadi za a fada wannan na karba daga wani shi ma karba daga wani shi ma karba daga wani har akai zuwa wani can madaukaki ko akai ma ga manzo sallallahu alaihi wasallam karewa shi wan addi'a isnadin nan yana daga lamarin addini muhimmin abu ne a addini inda Ibn Mubarak yake fada cewa wato a kula da isnadi domin duk wanda ya kawo magana a tambaye shi menene isnadin ka maganan nan da ka kawo in yana da isnadi ya kawo to sai a duba a ga isnadin da za a karba ne ko wanda ba za a karba ba bila tardadi ba kai kawo a cikin wannan Sufyanu Sauri yake cewa isnadi shine makamin mummuni Sufyanu Ibn Uyainata yace wata ran zuhuri ya faɗa mana hadisi ya kawo mana da isnadin sa sai nace alga ta mala ai ko ba isnadin ma mu ka faɗa mana ai shikenan sai yace ina haba zaka hawo bene ba matattakala inda abin da yake bene ba matattakala do Allah zaka iya hawa ai dole sai an sa matattakala ake hawa gare shi to neman uluwi a cikin isnadi sunna ce an ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko ku sunna ce ta magabata sunna ce ta magabata to wato aka ce hujja akan cewa sunna ce ta annabi hadisin Rimab ibn Sa'labata wanda yazo yake fada annabi sallallahu alaihi wasallama zanka yazo mana yace ka ce kaza zala ce kwarai sai ka ce kaza ce kwarai ni na fada sai ka to wannan hadisi ya nuna Rimab ibn Sa'labata anan me yake kokarin samu ai ulu magana da yake ya karba daga dan aiken manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya karba daga manzon Allah kai tsaye wanda wannan ko shi ake kira ulu ko wanda ya fifita sauka bisa uluwi yake ganin ai shi gwamma a samu nazili eh ba su cewa ai kara tafiya ma ta hannun malamai ai abin yana kara albarka ne ko abin da ya kama da haka akwai abin da bai gano ba bai gano wani abu ba a nan akwai inda yake biyowarsa ta hannun malaman shi yana kara masa albarka amma wannan albarkar ba za ta taba fifita shi kan albarkar da yake samu ta uluwi ba an ba na za a ce ta fifita shi kan albarkar da yake samu ta fuskar uluwi shi yasa kowanne matsayi kowanne da nasa matsayi wato Iraki yace ai misalin wanda yace shi nuzuli yafi masa don ya fita kan malamai da yawa ai kaman mutumin da za shi masallaci ne da sallar jami'i sai yace to ba an ce takunka biyon takunka ana rubuta ma lada ba bara in bi hanyar nan mai nisa don ya zamo lada na yi yawa garin bin hanyar mai nisan aka yi sallar jami'in aka yi sallama shi yana hanya bai kai ba to do Allah wannan ladan da ya samu na takun da kuma ladan da zai samu na sallar jami'in wanne ya fi masa ba ce takunan da yake ba lada ba taka wannan da yake duk takawa an faɗa cewa za a ɗaga masa daraja za a kankare masa laifi to amma samun sallar jami'in ba ita ce gaba da wannan takun ita ce gaba da duk abin da za a samu na wannan takawa takun da ake to waqassamu malamai sun raba uluwi hamsatan gida biyar kamar yadda suka fahimta na farko samun kusaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan shi ake kira uluwi mudlaki ko kuma samun kusaci da wani shugaba ko kuma kuma wato bi'ir wannan guda biyin ana kiran sa ulumi mudlaki kamar ya zama tsakaninka da manzo sallallahu alaihi wasallama mutum hudu ne ko mutum biyar sai ce ai ka samu ulumi ko kuma ya zama a ce tsakaninka da Buhari mutum biyu ne ko mutum uku sai ce ka sami ulumi ya ce ka samu ulumi eh dai daga cikin malaman mu yana da isnadi na Buhari wanda yake tsakaninsa da Buhari mutum goma ne ya zama kuma Buhari an san cewa akwai isnadansa wanda tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne kadai ko ko ajiya ma an karanta daya daga cikin wannan hadisan wanda gaba daya a Buhari guda 22 ne gaba daya a Buhari guda 22 ne kawai sai zama shi wannan malamin malaman namu tsakaninsa da Buhari mutum goma in an hada da Buhari ga mutum uku ya zama ta irin wa'annan sulasiyatul Buhari tsakaninsa da manzon sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha hudu aike cewa gaba daya iyaka binciken masu bincike iyaka sanin masu sani a yau a duniya ba isnadi wanda yafi wannan daukaka a yau a duniya yace ba isnadin da yake yafi wannan daukaka shi yasa kaga mun mutakan malaman mu muka hada da shi wannan ya zama mutum 16 kenan ya zama kenan tsakanin mutum 16 kenan hatin da shi wato akwai mutum 14 tsakanin sa da manzo sallallahu alaihi wasallama mu kuma mutakan malaman mu akwai mutum ɗaya tsaka wato akwai malaman namu tsakanin mu da shi to wannan shi ake kira uluwi mudlaki shi ake kira uluwi wanda yake mudlaki to ko ku dan kwatance zuwa wani littafi wanda yake abin dogara da shi a ilimin hadisi in an gwada da wani littafi wanda yake abin dogara da shi a ilimin hadisi kamar misali hadisin da yake Buhari ya ruwaito a ce tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ne kai kuma kana da isnadi na Buhari wato wanda yake tsakaninka da Buhari mutum goma ne masalan kaga in ka ruwaito wannan hadisin ta kan Buhari zai zama tsakaninka da manzo sallallahu alaihi wasallam an samu mutum goma sha shida to kuma sai ka same shi ta wani isnadi daban wanda shi ba za a bi ta kan Buhari ba amma zama tsakaninka da manzon Allah mutum 13 ne daga sai a ce wannan in an kwatanta da ruwayar Buhari wannan hanya ta ka har ta fi gajarta ma sai a ce an samu uluwi wanda yake nisbi yanzu da zai zama yayo kasa lauzamin dariqihi wa radati hadisin nan ya bi ta kan shi wannan mai littafin wanda yake sananne kamar misalin da aka kawo da ce ya bi ta kan Buhari sai zama tsakaninsa da manzo ya kai mutum 16 amma yanzu da ya kauce ta hanyar Buhari ya bi wata hanya ya mutum 13 ne kawai tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai a ce an sami uluwi wanda yake amma nisbi idan ya zama ya kai ga malamin malami littafi to wannan sai a ce muwafaka kamar hadisin da Buhari ya ruwaito daga kutai mutum Sa'id daga Malik to kai ku aka ruwaito shi ta wata hanya wanda zaka ta kai ga kutai mutum Sa'id amma ba tare da ka bi ta kan Buhari ba to wannan sai a ce an samu muwafaka tsakaninka da Buhari idan ka samu ko ka dace da malamin malaminsa kamar yadda kuka tuna sai da karba hadisin daga Malik yanzu mu kai ma ka ruwaito hadisin amma zai koma ta kan Ibn Yahya daga Imam Malik kaga kun dace kenan kai da Buhari a malamin Buhari shine Imam Malik to sai a ce an samu ibdali in kuma ya zama ya dace da shi mai littafin a adadin marwaita ko wannan ake kira musawati idan masalan wato shi mai ruwaya tsakaninsa da sahabi ko wanda yake kafin sahabi ya zama misali mutum 10 ne to shi ma kuma wanda mai littafin tsakaninsa da sahabi ko wanda yake kasa da sahabi kafin sahabi mutum 10 ne to sai a ce an samu musawati an an samu musawati wanda aka ce yanzu musawatin nan an rasa ta kwata kwata tunda tafiya ta yi tafiya bayan da zaka samu ɗaya daga cikin masu littattafan da suka gabata mashhurai ya rawaito hadisi ga adadin mutanen da suke sinadin nasa a samu wani kuma a yanzu yace shi ma zai ruwaito wannan hadisin a ce shi ma adadin wanda suke sinadin sa ba su wuce na wancan ba ai tafiya ta yi tafiya to idan ya kara mutum daya shi mai littafin wannan sai a ce an samu musafaha sai a ce an samu musafaha ka gane wannan a hadisin da shi ya ruwaito da mutum bakwai ma tsakanin sa kai ka ruwaito shi ba to ta hanya wanda take mutum shida ce tsakaninku to sai zama kaman musafa